A yau Alhamis 9 ga watan Nuwambar nan ne kungiyoyin na NLC da TUC suka gudanar da zanga-zanga da suka bayyana a matsayin wani matakin da suka dauka biyo bayan afkawa shugaban kungiyar NLC Joe Ajero a jihar Imo kamar yadda sakataren tsare-tsaren kungiyar ta NLC Comrade Nasir Kabir ya shaida mana
mun tsaida wato harkokin jiragen sama Lagos da Abuja dama mun riga mun sanar akwai zalunce-zalunce da aka wa ma'aikatan mu kuma ya kai ga ita kanta gwamnatin jihar Imo an gade abin da suka yi to duk jirgin ma da zai tafi Imo da izinin Allah yau babu tashi babu kuma sauka saboda haka mun gaya wa wato gwamnatin tarayya da lalle sai an dau wato mataki akan zaluncin da aka yi shi shugaban wannan kungiya a karki manta ba wai mu kadai muke ba ai akwai sauran kasashen duniya da kungiyoyi na duniya da suka zo kuma wasu sun aiko taba shugaban kungiyar kwadagon Najeriya kaman taba wato kasa ne baki daya saboda shi kadai ke magana akan talakawan Najeriya da ma'aikata a gaya mun ai da yan majalisa da gwamnoni da kuma ministoci da shauransu waye taba fitowa ya kalubalanci abinda ake ciki din nan amma mutun ya fito yana kalubalanta a ce dan kana matsayin gwamna wai har ka fito ka debo yan iska da wasu yan zauna gari banza da hukumar abin nan yan sanda waɗanda muna ganin ku ne aka ba alhakin ku kare al'umma wai ku je har ku lakada shugaban kungiyar kwadago duka
tun dai wasu yan Najeriya suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan yanayin da wannan zanga-zangar ya sanya su a birnin tarayya Abuja
sunana Abbas Abdullahi Datti ina nan hanyar airport zamu shiga airport kenan sai ga yan kungiyar kwadago ta NLC sun zo motoci da yawa sun zo sun yi blocking tun daga wajen presidential wing sun gindaya motocin su sun hana kowa ya wuce kowa da hannun da zaka shiga da hannun da zaka fita duk sun hana kowa ya shiga
sunana Yawo Abdullahi yau dai kan mun tashi cikin wani yanayi saboda lokacin da na dawo daga Mina nazo na suke hanyar mu da inda zamu shiga ta wurin aikin mu haka sai naga wurin arife shi mutane suna ta komawa baya ni ma dai da kyar na samu na shiga ta hanyar wurin kin ji ba abin da ya faru
a nasa bangare masanin tattalin arziki Mallam Kasim Garba Kurfi ya ce
wato kasashe masu tasowa wanda Najeriya tana ɗaya daga cikin ta irin waɗannan abubuwan ba abin mamaki bane suna zuwa yau da kullum amma muna gani lokaci zai kai a gane an ci gaba al'amura irin waɗannan ba za ka zo ka tsaye da komai da komai ba in har za ka zo ka nuna wani abu ya kamata ka nuna takarar ka zo amma ba tare da ka tsaye da abubuwa ba amma kamar yadda kuka gani yanzu an tsaida abubuwa to wannan gaskiya bai dace ba irin waɗannan abubuwa ba su aka fi so ba a wurare da suka ci gaba sai dai kawai dan lokaci zuwa dan lokaci insha Allah muna ganin nan gaba su kansu kungiyar kwadugon zai gane cewa bai dace ba ka rika zuwa kana tsaida abubuwa kamar international airport a ce an tsaida komai da komai saboda kuna son ku nuna wani bukatarku wannan ba dace bane yana kawo asara ga tattalin arziki kuma yana ba waɗanda suke na kasashen waje ɗari-ɗarin cewa anya wannan kasar zamu iya zuwa mu baza kolin mu samu abin da muke so
idan ana iya tunawa daga watan mayun da shugaba Tinubu ya karbi rantsuwar kama aiki da cire tallafin man fetur kungiyoyin kwadago sun yi zanga-zangar lumana daban-daban don mika koken yan Najeriya ga gwamnati kuma akwai yuwar a sake shiga wani yajin aikin nan ba da jimawa ba ganin irin yarjejeniyar da aka cimma a watan jiya kuma ba a san matsayin da ake ciki ba a yanzu ko a kasashen da suka ci gaba ma ana samun zanga-zangar nuna rashin amincewa da wani mataki da gwamnati ta dauka ko kuma kinjinin gwamnati da ake zargi da aikata laifuka waɗanda suka saba ka'ida Halima Abdurrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya